za mu tashi ne a inda Alhaji Kamil Hussein Muhammad na jam'iyyar MC ko Movement for Change zai ci gaba da amsa tambayar da aka yi masa kan yaya yake kallon yadda wasu suke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara. Alhaji Kamil, gare ka.
Yau ina cikin wani kungiya hanni Bature wai patriotic citizen wanda ke mayaki dan kasa da yake son kasa da manufan kasa ya yi gaba tunda ake so duk talaka da waɗanda balasa galiyu su ma za su dandane yanayin mulki da yake cikin kasan ga ai dole ya kamata kai ma ka duba kai tunani jan bayan mu bari in wada maka wannan history party mu ne party nan in ka duba lokacin da Nana Addo Danko aka faru an ka je takara da Legon daga Legon to Osun ke muna Legon ai bai ci Alankojo Chairman ba da za a takara na biyu duk mutane 17 da aka yi takara su bi kawai ne ke gaba da ba wanda ya lashe je ku kuriyan da aka tafa sai sai Alan ya ce a'a kan da party nan an present 17 candidates kan da party nan ya rarrabu zuwa yau in muka ce shi ba za a tsaya a yi sabon election da shi Nana Addo Danko da yayin shi ne kuma babban shi ne cikin party ya bari ya je Nana Addo Danko ya gode mai wadda cikin rayuwar shi bai taba gani mutum adali kamar Alan Chairman Timba abin da ya bai ya tsone mashi idanu kwarai ya ji dadi amma in ba shi Alan shi zai zo ya mallake yanayin kudurin na MPP jam'iyya yau an zo cin hanci da rashawa ya bari mun je election election na mu mun kace da ho gana ba inda Allah ya taka ni mun taka ba tare muka je election kuma special delegate conference da mun nan MMDC sitting MPs council of elders council of patrons original executives the constituency chairman the one council of elders special delegate conference da mu yau in kowa ya je ina gamuwa da wayannan mutane amma Allah kawai in ya tebe gamuwa da kowa don kai da gwamnati ya baka aiki kai da matsari in kai wasa Allah ya ganka an kore ka shi kuma a to shi party ma da ake neman kuɗi a samu headquarters da muke opposition shi ta tar matasa masu kuɗi da kuɗin shi aka karbi party aka ajiye to yau an zo a dama ba da shi ba shi kuma an mai wariya yarin wariyan da aka yi isa okay tunda dai an mai wariya ba so shi ake cikin party ba ya kamar shi ma ya ware tun ina shi ma ina da manufan shi abin da ya kawo wannan abu kenan eh assalamu alaikum
zamu je wurin babban jam'iyyar adawa Mala Nazir kaji abinda ɗan gida guda ne a da amma yanzu sun yi hannun riga sai sa me zaka iya faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa ko kuma kai da yake kai ne ke da experience kaji ma kana mulki me zaka faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa
Alhaji Muhammad Nazir Said Director Sadarwar bangaren Zango a jam'iyyar NDC yana da kyawun kware da gaske kamin mu yi wato mu shiga cikin zurfin bayani dukka masu tsauraren mu su gane irin yanayin da gane ke cikin lamarin tattalin arziki da farko a jagorancin shugaban mu His Excellency John Dramani Mahama wato bashi da ya bari sarauta da yi bayan shekara 8 wato biliyon na Ghana kudin Ghana biliyon 120 yau jami'an da ke kan sarauta Nana Addo da shi Alhaji Bawumia ba su cika shekara 8 din su ba wato sun bar bashin fiye da biliyon kudin Ghana na CD 600 in ka duba a jagorancin His Excellency John Dramani Mahama rijiyar mai daya muke da shi a Ghana da John Dramani Mahama ya zo ya zauna ya yi kokari ya kara biyu bai ci amfanin biyun da ya kara ko so daya ba sai ya gina biyu rijiyar mai biyu ya kara wa shi wanga gwamnati na MPP da jagorancin Nana Addo da wato Bawumia in ka duba kudaden da His Excellency John Dramani Mahama ya samu cikin gida wurin haraji wurin abubuwan da ya kamata a biya gwamnati kudaden da John Dramani Mahama duka ya samu wato CD da Ghana biliyon 248 yau wannan gwamnati tana da biliyon 830 na CD Ghana daidai ne saboda an kara musu ma rijiyar mai har biyu an kara musu wato waɗansu haraji na kaman Esla da makamanta da zai karo musu kuɗi cikin tattalin arzikin bayan haka nan sai mu duba kuɗin Ghana na CD nawa ke sun dola 1 saboda da dola ne dukkan mutanen Ghana suke harkan su na sayar da sayarwa da kasan waje. Dan Bani Muhammad ya bar dola yana kan CD 3 da 9 yau da nake magana da kan ga da in ka duba dola yana wato ana san dola daya da CD 15 da digo 9. To bayan waɗanda duka da aka samu aka ba gwamnatin Nana Ado me ya haifar abinda muke son mu gane kenan. In ka duba a zamanin Jumla Mani Muhammad babu wanda wato inda muka karbo bashi a ce wai lokacin biya ya kai bam iya mun biya ba. Kowane lokaci idan lokaci ya kai kai tsaye sai mu biya saboda ana aiki da kuɗin ayyukan kuma yana haifar kuɗi da za a iya wato bunƙasa cin gaban ƙasa da shi. Kaman misali a Tuabo Gas Project, kaman Ghana Gas da makamanta da aka karbo kuɗi na bashi aka yi da shi dukkan su yazo yana aifin kuɗi muna biyan bashin mu kai tsaye. Yau a gwamnatin Nana Ado da Bawumiana MPP dukka duniya baki daya mun kasa biyan bashi. Yau muna bada hakuri ne a ƙara muna lokaci saboda mu biyan bashi bayan kudaden da duka da suka samu wanda yake da ya kamata ya kawo cin gaban gari. In ka cire wannan wato menene inda aka aje mu duniya baki daya kan tattalin arzikin mu? Muna kan B minus wato junk status. Misalin mu ce bola wanda yake ba mu da wani amfani sai dai a tattara a zubar talau talau. In ka zo wato yanda gwamnati kudaden da ake kashewa da yanda yake gina gari muna karuwa wato kashi 3.6 kamin mu bar sarauta. Yau ba wani karuwa sai dai in the negative. Wancan shekara da aka tattara aka gani mun karu negative 1.1 wanda yake ba abin da yake an tattara ba ya zama guda ba. Tata mun koma baya mun koma gidan jiya. Haka kuma in ka duba babu inda muka karbi wani kuɗi a gwamnatin Jumla Mani Muhammad da ya kai lokacin biya mu ce wai a'a ba za mu iya biya ba ko gida ne ko waje. Yau gida ma kuɗaɗe wanda yake gwamnati an tattara an bashi saboda in ka duba cikin history Ghana kowa yake da kuɗi yake neman inda yake da safe ya ajiye kuɗin saboda yayi amfani sai ya yi wa gwamnati rance. Wannan kuɗi gwamnatin Nana Ado Danko Akufo-Addo da Bawumiana MPP sun karbi kuɗin nan sun kasa biya kuma sun tura wa mutanen dukkan mutane kuɗin su ya zama abin da ya zama. In ka duba ma batun wato aikin an samari da ɗan budurai shine wanda yake muhimmancin kware da gaske saboda me idan mutane suna aiki cikin gari yana kawo cin gaban gari saboda sun biya haraji su ma sun yi sayar da sayarwa komai sai kaga kasuwanci cikin gari ya ci gaba. A zamanin Jumla Mani Muhammad kabe ya bar sarauta ya kokarta kashi 8.4 ne cikin dari kawai ne ba su da aiki waɗanda yake sun kai aiki ba su samu aiki ba. Bayan shekara 7 na 8 muke ga abinda statistics din da ya fito na wancan wata ya nuna cewa rashin aikin an samari da Jumla Mani Muhammad ya bari kashi 8.4 cikin dari yau ya hau ya kai kashi 17 abu ne wanda yake har wato garin dan tsaron gari da kansu sun nuna cewa zai iya kawo barkewan dan samari su shiga wani hali su tada zaune tsaye saboda shi ya zama national security issue. In ka tambaya me ya kawo bayan waɗanda kuɗaɗe duka muke wahala wanda duk yake ma wai an yi wani akwai wani yaki da ake wani wuri an yi wani mas'ala menene duk kace mai bai maka gaskiya ba saboda me muna gani kiri da buzu ana wato banna da kuɗin Ghana. Misali miliyan fa 58 aka zuba wai za a gina babban coci na Ghana. Yau in ka je wurin rami aka gina amma miliyan 58 na dola ya shiga ciki. Dan Allah wannan miliyan 58 ba kuɗi bane wanda yake in ka canza cikin kuɗin CD na Ghana za a mutum ɗaya zai haza ba fa sai da motoci wato manya-manyan motoci za a iya cika wannan kuɗaɗen.
Da bayanan Alhaji Muhammad Nazir Sa'i, daraktan sadarwar bangaren Zango na jam'iyyar NDC kan tattalin arzikin Ghana, za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.